To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barin fara da baku hakuri baku ji gangunan da muka samu bude tashin nan tamu da shi ba kun san harkan karfi yau mun fara da matsaloli amma dai kafin su injiniyoyi su samu shaka wannan matsalolin ina tarban ku ga shirye-shiryen sashen sunan Amurka a kan mita 25 da 31 da 41 da kuma 60 a can jihohin Niger kuma ana kama mu a tashar mu ta biyu Africa dake can Yamai akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma a gidajen radio nan masu zaman kansu na amfani da Fara'a da Numan da Sarauniya da Dalol da Niya a duniyar gizo kuma a biyu.com ko kuma sashen Hausa.com to har yanzu a matsalolin ga alamu ba a shawo kansu ba ni ne Ali Mustafa Sakoto kuma ina tare da Baba Yakub Mukeri da zai kawo mana labaran duniya kuma bayan ya gama baku labaran duniya ne zamu yi kokari mu kai ku Mina ta jihar Niger ku ji abin da kungiyoyin Tijaniya suke taro a can akan sa sannan bayan wannan mu kawo muku rahoto wanda akan su ne ma ku masu aure muke so mu nemi ra'ayinku akai wato ana magana ne game da hayaniya da kiran-kiran da wasu a Najeriya suke ta yi na cewa sai a sake fasalta tsari na Najeriya to tambayi shine in ma fasalta za a yi ya ake so ta kasance ne Najeriya da abinda muke so ku kira mu can ne an jima kadan ku bayyana muna rayuwar ku akan su wayar mu dai ga wanda ba san ta ba ita ce alamar tarawa sannan daya sai 202 205 5655 kuma kada a manta cewa ba mun gaba ba ku labaran duniya din sannan ba mun gama daukar ra'ayinku can daga baya zamu kawo muku shirin na labaran wasanni da yake walamus ce labaran wasanni za su to muku ta hannun Murtala Faruk Sani ne a can Sokoto ta Najeriya amma yanzu bari baba ya baku labaran duniya ku fara da su
to jama'a ga cikakkun labaran duniya sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa a yau Alhamis yayin da yake ziyara a ƙasar Ukraine cewa Russia tana kokarin sake zayyana iyakar ƙasashen duniya a Latilas hakan da kuma yasa takunkumi da Amurka ta dora mata zai ci gaba da zama har sai rashin ta canja halolinta. Mattis ya yi waɗannan kalaman ne yayin da yake tare da shugaban Ukraine Petro Poroshenko a wata ganawa da suka yi a Kyiv. Shugaban na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya jaddada gudunmuwar Amurka ga Ukraine kuma ya ce Washington ba za ta lamunta da mamaya da Russia ta yi a yankin Crimea ba a shekarar 2014. Ya kuma ƙara da cewar gwamnatin Trump tana duban yuwuwar jibge manyan makamai a Ukraine. Da aka masa tambaya cewar baya ganin wannan Russia za ta dauki wannan mataki a matsayin barazana, sai ya ce girke makamai na tsare kai ba takala bane, sai dai in mutum ya zama mai son rikici. Pakistan ta mayar da martani a hukumance ga shirin dabarun shugaban Amurka Donald Trump akan yankin Asiya ta Kudu. Inda ta musanta zargi da yake mata cewar tana taimakawa ƴan kungiyar Taliban suna kai mummunan hare-hare a kan sojojin Amurka da ke Afghanistan. Wannan martanin na yau Alhamis ya biyo bayan wata ganawa ce tsakanin kwamitin tsaron ƙasar ta Pakistan da suka hada da manyan sojoji da fararen hula ƙarƙashin jagorancin Prime Minister ƙasar Shahid Khagan Abbas da suka yi a birnin Islamabad. Bayyuwa a yakin Afghanistan a nan Pakistan, a don haka yunkuri da ake na maida Pakistan saniyar ware ba zai taimakawa wurin kawo zaman lafiya a Afghanistan, inji ministan harkokin wajen Pakistan da ake kira Khawaja Asif yayin da yake karanta jawabin majalisar dattawan ƙasar. A cikin jawabinsa na sabuwar dabara a kan Asiya ta Kudu a ranar Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ce Pakistan tana karɓan biliyoyin dala daga Amurka, amma kuma tana ba da mafaka ga 'yan ta'adda da suke da dakarun Amurka suke fafatawa da su a Afghanistan. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyya mai mulki a Angola ta faɗa a yau cewa ita ce ta lashe zaben kasar yayin da aka kirga ƙuri'u miliyan 5 wadda hakan dai zai ba wa ministan tsaro damar jagorantar kasar da ta kwashe lokaci mai tsawo ƙarƙashin jagorancin shugaba Jose Eduardo dos Santos wadda yayi murabus. Jami'an hukumar zaben sun faɗa cewa jam'iyyar MPLA mai mulki ta lashe kashi 64 cikin 100 na sakamakon za ƙuri'u wadda aka riga aka kirga su. idan aka ayyana jam'iyya MPLA mai mulki wacce ta yi nasara ministan tsaron kasar da ake kira Joao Lourenço shine zai mai madadin Santos wanda ya ja rigaman kasar ta sakir Afirka shekaru 38 da suka wuce masu sa ido akan zaben da hukumar zaben sun fada a yau a Laraba cewar an gudanar da zaben cikin lumana da tsari ana sa ran number dadewa ba fadar White House zata baiwa ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon shawaran aiwatar da umarnin shugaba Donald Trump akan haramtawa mutane da suka sauya jinsin su aikin soji a cewar wani sako da mujallar Wall Street Journal ta buga akan ko kuma daga bisani jama'ai suka tabbatar wa jaridar New York Times da kuma kamfanin dillancin labarai na Reuters za a baiwa sakataren tsaro Jim Mattis watanni 6 ya aiwatar da wannan shiri da shugaba Trump ya tafadi a cikin jerin sakonnin Twitter a ƙarshen watan Yuli wannan shirin zai baiwa ma'aikatan tsaron Pentagon daman ta sakiyar sojoji da suka tsauya jinsin su
Kungiyar ta tijariyar da
To baba ya ko makeri ne ya ka mana labaran duniya yau dai muna ta ba ku hakuri saboda wannan tangardodi da muke ta samu da injinan mu yayin da muke ba ku wannan bayanai wanda abin ya shafa injinoyin mu sannan suna kokari su shawo kansu bari mu gani ko za mu yi kokari mu ka muku wasu daga cikin rahotannin da muka tsara ta da fata cewa Allah ya sa abin yayi muna so mu fara ne daga jihar Mina a fadar Niger inda wakilin Mustafa Nasiru Batsari yake ga mana rahoton taron da shugabannin kungiyar Tijjaniya suka tarihi suna yi kuma zai mana magana akan ko me suke magana akai ne
da ake matukar bukatar hadin kan al'umma a matakai daban-daban na Najeriya Sheikh Sayyidi Kasimu shine babban sakataren kungiyar ta Tijjaniya a Najeriya yayi karin haski akan dalilin su na wannan ziyara da suka kawo a nan jihar Niger
mu mun zo ne karkashin jagorancin mai martaba sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu kuma da shugaban dariƙar Tijjaniya Ibrahim Yana Duniya Sheikh Tijjani Ibrahim Yes mun zo mu kawo wannan ziyara ne don mu ƙara danƙon zumunci tsakanin mu da ƴan uwan mu na Niger wayanda suke musamman ƴan dariƙar Tijjaniya da kuma sauran musulmai da wayanda ba musulmai ba
to me kuke gaya musu su magoya bayan naku
abinda muke gaya musu shine musamman nan da muka kawo ziyara muna gaya mu dukkan ƴan uwa su ƙara haɗa kai
ina ji gwamnatin nan ta Najeriya tana buƙatar haɗin kai na ƙungiyoyi wajen yaki da kungiyoyi wanda suke tada hankalin kasa ba mu sani ba kungiyar ku wani irin gudunmawa kuke bayarwa
lallai ko kwanaki an kira mu mun gabatar da lecture a fada mai shugaban kasa mun tattauna sosai kuma mun ba da shawarwari sosai musamman na haɗin kai da kuma kin ta'addanci ba addini bane ba musulmi ba kiris wannan wani abu ne sabo ba addini bane
shugabannin Tijjaniyar dai sun ziyarci babban ofishin kula da harkokin addinai na jihar Niger Dr. Umar Faruk Abdullahi shine babban daraktan wannan ma'aikata ya ce babu shakka wannan ziyara tana da matukar amfani a daidai wannan lokaci da ake buƙatar ci gaban zaman lafiya a Najeriya
kungiyoyin nan duka su hada kai a lokacin za su ci nasara za su ci nasara saboda da'awan da suke da'awan iri daya ne musamman wajen cikin abun da suke bayani akan suke tallatawa akwai capacity building ciki zaman banza a rage shi shan kwayoyi da makamantansu sannan kuma daga ciki uwa uba magana da ya shafi ta'addanci wajen rarrabuwa musulmi gaba ɗaya a wargajen nan ana ta jifa mu da kalmomin ta'addanci alhali addinin musulunci shi ya karantar da zama lafiya
Dr. Umar Faruk Abdullahi babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai na jihar Niger Mustafa Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
to a gaishe ka Mustafa to sai rahoton manabi wanda daman shine akan sa muke so mun gama ka muku rahoton mu samu ra'ayin ku akan sa wato game da yawan kiran da ake na cewa sai a fasalta Najeriya wanda yake ta ƙara amo a can ƙasa din kamar abinda aka jiwo a wajen taro wato wakili muke na Lagos Babangida Jibrin ya jiwo a wajen taron shugabannin kungiyoyin matasa da kudancin Najeriya
and the National Council of States are the legitimate and appropriate bodies for national discourse
shugaba Muhammadu Buhari kenan ke jawabi na ƙasa ga 'yan Najeriya ranar 21 ga watan nan da muke ciki inda kuma a jawabin yake bayyana cewa majalisar ƙasa da kuma majalisar zartarwa ta tarayya su ne yake da alhakin tattaunawa game da makomar Najeriya kamar da kundin tsarin mulki ya shimfida to sai da kuma kalaman na shugaban ƙasa bisa ga dukkan alamu bai yi wa wasu 'yan Najeriya dadi ba musamman ma dai kungiyoyi na kare haƙƙin bil'adama da kuma fafutuka da suka fito daga yankin kudancin Najeriya a wani taron manema labarai da suka kira a nan Lagos kungiyoyi daban-daban da suka hada da Nadeko da Fenifere ta Yarbawa Zalla sun bayyana rashin amincewar su da kalaman shugaban ƙasa na cewa batun tattaunawa ko makomar ƙasar nan ba abu ne da za a tsaya ana cece kuce akai ba a cewar kakakin kungiyar Fenifere Mr. Yanka Odumakin ko kadan matsayin kungiyoyin shine na ganin cewa an fara tattaunawa game da makomar Najeriya to ko ni shawara ɗan kungiyar suka baiwa shugaban ƙasa
we call on the president to realize that the country is in a very bad shape at the moment and requires statesmanship
yace muna kira ga shugaban ƙasa da ya sani cewa Najeriya tana cikin wani hali na kakanikai a halin yanzu wanda kuma take neman shugaba jarumi da zai tsaya ya ga cewa an fitar da ƙasar daga halin da take ciki lokaci yayi da za a sake fasalta Najeriya domin kuwa hakan ne zai warware matsalolin da wasu ke ganin ya hana ƙasar ci gaba yanzu aka dai a tafiyar da ake yi akasarin 'yan kudancin Najeriya da ke goyon bayan ganin an sakewa Najeriya fasali ko ma raba ƙasar na ganin tamkar 'yan arewacin Najeriya ba sa goyon bayan raba ƙasar ne ko kuma sake fasalinta domin kuwa kamar da suke zargi 'yan arewacin Najeriya suke cin moriyar tafiyar da ake yi a yanzu to ko menene ra'ayin 'yan arewacin Najeriya game da wannan kira da 'yan kudancin ƙasar suka yi tambaye kenan da naiwa Alhaji Ado Dan Sudu wani shugaban kungiyar arewacin Najeriya da ke nan Lagos
wata dabara ce ga neman yanda za a raba ƙasa amma ƙasar nan bata kai lokacin da za a magana sake fasalinta ba dalilin na saboda ƙasa ce fa take cike da kabilanci take cike da bambance-bambance na addini to an hanci an zage maganin ƙasar nan kamar an raba ƙasar ne amma da irin ƙasashen Turai ne ko kuma irin su Amerika waɗanda waɗannan ƙasashe sun ci gaba ɗan Amerika ya gashi ɗan Amerika ne ba bambancin kabila ko addini kuma da ta Amerika ne ci gabansu wannan shi ne za a yi magana fasalin ƙasa
yanzu dai a yayin da gwamnatin tarayya ta dage a waje ɗaya na cewa batun raba ƙasar ba shi ne a gabanta ba kuma ba shi ne zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido ba akwai alamu da ke nuna cewa ɓangarori daban-daban musamman ma daga kudancin Najeriya za su ci gaba da gabatar da buƙatar ganin an yi gyara a tsarin ƙasar Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos.
To a gaishe ka Babangida sanar da aiki to kamar da nace mun sauraron mu akan wannan batuna batun fasalta Najeriya din ne muke son mu jarawin ku ya kuke gani game da wannan kire-kire na cewa sai a sake mata fasali kuma in ma canje fasalin za a yi ya kuke son ya kasance ne to sai ku kimtsa ku kira mu akan layin mu na waya wato mai lamba alamar tarawa 1-202-205-6555 amma kafin ku fara kiran ku mu kimtsa
Mubiya ta Kano mun shige Naija sun dawo mulkin kai ba wani ja in ja dan sun kawo hijja amani aboki afuwaja daga nan muzi ya race a fabolta su ma can do sun yayanta Musa yau su sabunta more zumai sun sa da zumunta ya me gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga Muce fadar abijan maga ga fufu ya banye yana yanga don ko baya da abin tsarga a kasar sadaba wasu yan darga kuma hau mota muce mali sun dau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddi bace ta yana amaje wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ya ne asararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alayi
da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
To kamar da kuka ji mun bude layukan mu yanzu sai kiran ku muke jira muna magana ne yau game da kiran da wasu suke na cewa sai a fasalta Najeriya domin suna ganin kamar an danne musu wasu daga cikin hukokin su yayin da wasu suke kokarin yin wannan kiran musamman a kurancin Najeriya a wasu sassa kuma ba a so a yi wani canji ga kasar to bari mu bude kofar kiran din daga Kaduna assalamu alaikum
Ala Aliyu barka da lafiya.
Barka da yamma wani ne?
Ko kina nan Murtala ina kiran ku daga Rarra ga sa kan tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala barka da rimi zaka ci mana game da kiran nan na sake fasalin kasan nan.
To gaskiya da abin da muke gani ai ne je ma shugaban kasa yadda ni na kance din ne korace a majalisa suna da wakilai kuma mun yi mamaki ma hadda kabilan Yarbawa kusan sune gaba gaba. Wanda mu arewa muna ganin kusan wannan mulki cikin shekara biyu su suke cin gajiyar shi a tunanin mu saboda an kira su an ba su dama da yawa da sauransu bai ma kamata a fara jin wannan ba bakin su ba to mu dauka a ce ta kama sake fasalin kasan to an kira sake fasalin kasan muna ba da shawara ce kowace jahohi na farko a musu yan sandan jaha da musu yan sandan jaha sannan kuma a kowace jaha ita za ta alƙaci a gajiyar ma'adanan jahar ta
To mun gode Malam Murtala bari mu tsaya nan Kaduna mu ci gaba da daukar ra'ayi assalamu alaikum
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Allah bai barka da aiki barka da dare
Alhaji Musa ne
Eh Alhaji Musa garo ne mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
Mu ji Malam Alhaji Musa me zaka ce game da wannan kiraye din
To alhamdulillah gaskiya wannan kiraye gaskiya ba zan yi mamaki ba saboda kaga ba lali ba saboda kuma idan muka dauki irin wannan abubuwan da ke faruwa kamar bangaren Yarawa ma da mun suna shiga cikin irin wannan al'amari gaskiya sai abin ya bani kunya saboda idan muka dauki wannan mulkin Kaduna fa duk abin da ka sani har ta wutar lantarkin nan bangaren Yarawa ne su aka sayanwa amma kuma har yanzu yana ci gaba da wannan harkoki duk abin da ka sani fa su ne suke yi kuma da ƙarshe ina fatan za ku taya ni mulla da farin ciki na samun tiyamata da ni na haihuwa jiya Allah ya saka muku da alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode
to Allah ya bada Allah ya raya wannan yar sabuwa da ta zo mun gode ƙwarai Alhaji Musa to bari mu je Nasarawa assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to mu ci gaba wane ne yake magana
Malam Sande daga Garmar Hukumar Nasarawa local government
to barka da dare me naka ra'ayi game da wannan batun kiran ai sake fasalin Najeriya nan
gaskiya sakamakon wannan kiranye a karin fasalin Najeriya nan gaskiya wannan abin bai mana dadi ba
dan me yasa
to malai ya muke zaman lafiya a yanzu fa Najeriya din ka duba ga yanda muke hawa muna hadin baya aka ƙara ya ko balantana a ce an sake fasalin kasan nan
amma kai me ka fahimta ma daga a sake fasalin kasa din nan da ake ta kiran ayi
wai to ko ai shi ma shi nake mu yanzu mu talakawan kasan nan ma shi muke nufi ma menene ma manufar a sake fasalin kasan nan yake
Kamadala to muna fatar ci gaba da kawo muku bayanai daga masana da kwararru kan wannan abu mun gode kwarai bari mu je Kano assalamu alaikum
wa alaikum salam
to dawo muke magana ne
mai magana Alhaji Sani dan kaka mai fanta sai da cikin jami'in kungiyar zaɓen kanan Najeriya baki daya
Alhaji Sani ina fatar kawo ne lafiya kai ka fahimci abin da ake nufi da batun a fasalta Najeriya nan kuma
na fahimta wannan wani abu ne wanda Islam kusan ma dole ne ai hakan dalili kuwa ai mu mun sake ne an kware mu ana kware mu to ba ma surutu ya kamata a ce na kuma ba da misali akan inda mu muke ba da damar mu to wannan misali sabon garin Kano sabon garin dukkan yi da ke Najeriya an ba ta la'ayi da sunan ta da komai da gidaje da komai amma duk da haka ba za ka je kasar su za ka ko komai unguwa babu ba layi duk karatu da sana'ar zaka ce alfahari a Najeriya sai dai da shinkayi ko sai da albasa ko yankan barce ko kwakwa saboda haka dadi ne mu yawa saboda haka mu gode ga mata mu nuna cewa ba masu araba ba a mun yi da mu ma a fallan
amma ba zancen raba Alhaji Sani domin shugaba Buhari ya ce samsan maganar raba babu ta amma shi ya sa wasu
amma bai kama da mu mun shigo kwanta da tsibi ba su suna yi
to me kake so kaga an yi
saboda kuma ba ka mata matasan ma rika shiri
to mun gode Alhaji Sani bari mu je jihar Niger assalamu alaikum wake magana daga ina kake
daga jihar Niger ne
wake magana lai naka baya da kyau kwarai da gaske amma ci gaba mu gani ko abin zai dan yi kyau me kake so ka ce game da wannan batun
a san da san bauji san ba na kusa da radio na
to me kake so ka ce kan batun kiran a fasa ta kasar nan ne kam
to gaskiya wannan nan gari da ta kamata a kwantar da su ban kasa sun san da lafiya ba ni kira da gina a sa yan kasa in ana irin wannan zance ina sa da gaban kasa
hankali to mun gode kware to bari mu je Yobe assalamu alaikum
wa alaikum salam
wa yake magana daga ina kake magana a Yobe
sai dala ne yake magana daga gaidan jihar Yobe
to barka da yamma me ra'ayin ka game da kiran nan na ayyuwa Najeriya wani sabon fasali
ra'ayina na sabon fasali an riga an yi fasalta kawai mutane suna shaki fadi ne suna fadar ra'ayin su ne na cin maburin abin da ya sa na ce haka ai lokaci da yawa ya wuce da ba a yi haka ba yau mun samu wadda zai gyara Najeriya shine za su yi haka
to wato kana ganin kamar guri suka samu kenan ko
guri suka samu
to ma ya dalla da shi sani da wannan wayar ta kai na ji muka karkare irin lokacin da muke da shi na dauka wayoyi a yau sai gobe da Allah kai mu zo mu ci gaba to ma ya dalla mu na lasariya ce a Washington DC karfe 4 saura karfe 5 kai saura minti 8 na lasariya din yanzu kuma bari in gayyato muku Murtala Farukun Sayina ya ba ku
a takaice
kashi 15 sun bayyana da za su fafata wasannin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta yan wasan cikin gida da za a gudanar badi a kasar Kenya bayan fafata wasannin neman gurbi na gasar kasa ta karshe da ta sami tikitin gasar ita ce Guinea wacce ta lallasa Senegal da cibiyar da nema a jiya Laraba ta kuma ciki adadin kasashen 15 da mai masaukin baki wato Kenya da za su fafata a gasar sauran kasashen da suka sami tsallakewa su ne Libya Morocco Uganda Ivory Coast Mauritania, Sudan da Zambia da Equatorial Guinea da Congo da Cameroon da Angola da Namibia da Burkina Faso da Nigeria. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta kafa wani kwamitin rokon kwariya da zai shugabanci hukumar kwallon kafar kasar Cameroon. Hukumar ta FIFA ta ce ta dauki matakin ne bayan da duk wani yunkurin da ta yi na sasanta al'amura da tankiya tsakanin masu ruwa da tsaki a shanin wasannin kwallon kafa a kasar sun tashi a tutar babu. An durawa kwamitin alhakin tafiyar da lamuran hukumar na yau da kullum da shata sabon tsari da kuma shirin zaben sababbin shugabanni na dindindin da zuwa ƙarshen watan Fabrairu shekara mai zuwa tuni da kotun musamman ta sha'anin wasanni ta tabbatar tare da amincewa da matakin a yau ne aka tsara jadawalin fafatawa a matakin rukuni na gasar cin kofin zakarun turai wato Champions League kamar kullum kungiyoyi 32 ne za su fafata a matakin a rukunoni 8 inda a karon farko a tarihi kungiyoyi 5 suka fito daga Ingila a tsarin jadawalin rukunin A yana da kungiyoyin Benfica da Manchester United da Basel da kuma CSK Moscow rukunin B ya kunshi Bayern Munich da PSG da Anderlecht da kuma Celtic inda zakarun Ingila wato Chelsea ta fada a rukunin C tare da Atletico Madrid da Roma da kuma Karabakh rukunin D yana da Juventus da Barcelona da Olympiacos da Sporting sai rukunin E mai Spartak Moscow da Sevilla da Liverpool da kuma Maribor yayin da rukunin F yake da Shakhtar da Manchester City da Napoli da kuma Feyenoord a rukunin G akwai Monaco da Porto da Besiktas da RB Leipzig yayin da rukunin karshe wato rukunin H ya kunshi zakarun gasar Real Madrid da Borussia Dortmund da Tottenham da kuma Apoel a halin da ake ciki kuma dan wasan Real Madrid Cristiano Ronaldo shine ya lashe lambar gwarzon dan kwallon turai na shekara Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Shirin gargadin idan yunwa na tafi ko FEWS net a takeice shirin da gwamnatin Amurka ke daukar nauyin sa wanda ke samar da bayanai da kuma nazari kan wadatuwar abinci na nuna cewa matsalar yunwa da rashin abinci mai gina jiki dake addabar kudu maso gabashin kasar Habasha na dada tsanani ta yadda ma tuni iyalai da dama a kasar Somalia da fari ya kassara suka fara fuskantar tsananin rashin abinci kasar Kenya ma na fama kudu shi kenan su bai kai wancan tsanani ba amma rashin isasshen ruwan sama tsakanin watan Maris zuwa watan Mayu ya jefa jama'ar kasar cikin karancin ruwan sama da kuma kadan da ake samu a wasu yankunan cikin hatsarin karancin abinci mai gina jiki a nan gaba kadan A shekarar 2011, yankin kasashen kuriya Afirka sun sha wahalar mummunan fari, daya daga cikin waɗanda suka fi muni a tarihi. Bayan wasu shekaru, sun ci gaba da fama da ƙarancin ruwan sama, wannan na nufin yankin wanda ya sha wahala bai samu damar warewa ba, ya allata wajen kiwo ko noma. Haka kuma, tsakanin kakar shekarar 2015 da 2016, da kuma tsananin zafi na El Nino da aka samu, a sakamakon haka, yawancin yankunan da ke kuriyar nahiyar Afirka masu samun ƙarancin ruwan sama sun sake samun ƙarancin albarkatun gona da dabbobi da hauhawar farashin kayan abinci da kuma fadawa cikin yunwa da rashin abinci mai gina jiki wanda ya haifar da barkewar cututtuka A yau jama'ar kasar Habasha miliyan 7.8 na fama da tsananin rashin abinci mai gina jiki kamar yadda 'yan kasar Kenya miliyan 2.6 ke fama Dalilin kenan da yasa Amurka ta ba da sanarwa a farkon watan Agusta cewa za ta ba da tallafin kuɗi sama da dala miliyan 169 na agajin gaggawa domin kasar Habasha da kasar Kenya. Ta dalilin haka, Amurka na kira domin kai agajin gaggawa na samar da abinci. Kudaden za su samar da irin waɗannan abubuwa da ake bukata kamar kayan gina jiki domin jinyar yara ƙanana da ke fama da rashin lafiya sakamakon abinci mai gina jiki da ruwan sha mai tsafta da kuma isassun dakunan shan magani. A kasar Habasha, wannan tallafi zai sama wa mutane miliyan 3 tallafin abinci. A ci gaba da taimakawa 'yan kasar Kenya da fari ya shafa, Amurka za ta samar da tallafi ga 'yan gudun hijira da ke kasar Kenya wanda fari ya raba da kasashensu. Ba yunwa ba ce, amma lamarin na dab da zama yunwa a cewar Matt Neame, mukaddashin daraktan kula da harkokin abinci da kwanciyar hankali na hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka USAID. Shi ya sa muke so mu ɗauki mataki yanzu domin kada lamarin ya kai ga wannan matsayi. Wannan shine sharhin muryar Amurka. Da bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To ma da yanzu sai shirinmu na ƙarshe labarin mu takeici gaba.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa a yau alamins yayin da yake ziyara a ƙasar Ukraine cewa Russia tana kokarin sake zayyana iyakar kasashen duniya a Latilas kuma hakan ne yasa takunkumi da Amurka ta dora mata zai ci gaba da zama har sai Russia ta canja halolinta. Mattis ya yi waɗannan kalaman ne yayin da yake tare da shugaban Ukraine Petro Poroshenko a wata ganawa da suka yi a Kyiv. Shugaban na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya jaddada gudunmuwar Amurka ga Ukraine kuma ya ce Washington ba za ta lamunta da mamaya da Russia ta yi wa yankin Crimea ba a shekarar 2014. Ya kuma ƙara da cewa gwamnatin Trump tana duban yiwuwar jibge manyan makamai a ƙasar Ukraine. Pakistan ta mayar da martani a hukumance ga shirin dabarun shugaban Amurka Donald Trump a kan yankin Asiya ta kudu inda ta musanta zargin cewa wato tana taimakawa 'yan kungiyar Taliban suna kai munanan hare-hare akan sojojin Amurka a Afghanistan.
To a gaishe ka baba da yarda Allah mun samu mun sauke wannan shiri na yau ko da da kyar ne dai mun dai kawo mun kuma ji daɗi da kuma kuka kasance tare da mu har muka yi shi muka gama muna fata za ku ci gaba da kasancewa da sashen su na murya Amurka yanzu kan nan zaman ku ban kwana a madadin shi baba da wanda ta bada umarni sai da kuma injiniya din mu Cedric ni ne Ali Mustafa Sokoto nake fatar mun bar ku da lafiya sai kuma gobe da safi lokacin da muke fatar bulu muku da karfi 6 na safe assalamu alaikum